Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 3 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kare sararin samaniyan kasar sun kakkabo makamai masu linzami guda 12. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba. Sannan a yau Laraba ne ake sa ran cewa kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya zai gudanar da wani taron gaggawa don tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun Maliya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnonin shiya arewa ta tsakiyar Najeriya sun kudiri aniyar haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen daƙile kashe-kashen da ke faruwa a jihar Plateau.
How can we resolve it? Because this cannot continue.
Yace ya zamu yi mu magance shi saboda ba zamu bar lamarin ya rika faruwa loto loto ba.
Za a ji cewa Prime Minister Jamhuriyar Nijar ya jagoranci wani taron share fage na kasa a Agadez domin tattauna irin matsalolin da suke damun al'ummar kasar. To ko me matasa yake cewa
ko matsaloli da yawa na Nijar wanda suka faru dalilin yawancin particle muna da party sun hide, ya kamata Nijar in aka yi da transition a dawo ga party kalila.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da Nasiru Adamu Ilhikai ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga labaran duniya mai karantowa Aisha Ma'azu. Ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakkabo makamai masu linzami guda 12 da Ukraine ta cillo kan yankin Belgrade. Yan kwanaki bayan da wani harin da Ukraine ta kai a yankin ya halaka mutum 24, sannan ya sa shugaban Rasha Vladimir Putin shan alwashin zafafa hare-hare. A jiya Talata, Rasha ta zafafa hare-harenta na makamai masu linzami da suka halaka akalla mutane 5, sannan kuma suka jikkata mutane 130 a Kyiv da Kharkiv, kamar yadda jami'an Ukraine suka shaida. Dakarun sojin saman Ukraine sun ba da shaidar cewa dakarun Rasha sun yi amfani da jirage mara matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 wanda aka harba ta sama da kuma kan teku. Sannan na'urorin kariyar hare-haren saman Ukraine sun kakkabo duk jirage mara matuƙan da kuma makamai masu linzami guda 72. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da sojojin Isra'ila suka ce suna fadake don tunkarar hare-haren kungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, biyo bayan wani harin jirgi mara matuƙi da ya halaka wani jami'in Hamas a Beirut. Hamas da jami'an tsaro a yankin sun danganta harin da ya kashe Saleh Al-Aruri, dan wato wani harin da Isra'ila ta kai da wani jirgi mara matuƙi. Hezbollah kamar Hamas wata kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ce, wacce Amurka ta ayyana ta da kungiyar ta'addanci wadda ta dade tana harba rokoki a fadin kan iyakar arewacin Isra'ila tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a watan Oktoba. Ana sa ran cewa jagoran Hezbollah Hassan Nasrallah zai yi jawabi a yau Laraba da rana. An tsinci gawarwakin maza 6 da aka harbe su har lahira a jiya Talata a arewacin Waziristan, gundumar wata kabila a yankin arewa maso yammacin Pakistan a lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan. An shaida cewa gawarwakin wasu masu aski ne daga gabashin lardin Punjab. Cikin hirar da ya yi da sashen Urdu na muryar Amurka, shugaban 'yan sandan lardin Ruhan Zain Khan ya bayyana mutuwar tasu da abin ban tsoro. Ya kuma shaida cewa an fara gudanar da bincike kan kisar, kuma da zarar an kammala gano mamatan za a miƙa su ga iyalansu. Haji Mushtaba, wani ɗan jaridan cikin gida, ya ce masu askin suna da shaguna a wannan kasuwa ta Mir Ali, gari mafi girma a arewacin Waziristan.
To Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Gwamnatin shiya arewa ta tsakiyar Najeriya sun kuduri aniyar hada ƙarfi da ƙarfi dan dakile kashe-kashen da ke faruwa a jihar Plateau. Tawagar gwamnonin ƙarƙashin shugabanta kuma gwamnatin jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce ba za su bar lamarin kashe-kashen ya ci gaba ba tare da sun dauki mataki ba. Daga Jos ga Zainab Babaji da ci gaban rahoton.
Shugaban gwamnonin na jihohin tsakiyar Najeriya ya jaddada cewa ba rikici ne na makiyaya da manoma ba amma bata gari ne kawai ke sintirin kashe al'umma da basu yi musu laifi ba. Shugaban ya kuma bukaci gwamnan jihar Plateau Caleb Murfan da ya tattauna da masu ruwa da tsaki.
How can we resolve it? Because this cannot continue to happen on and off. And that is the reason why we came here, SLS. You should gather the courage to invite all those involved, all the major stakeholders, irrespective of where they are, who they are.
Ya ce ya za mu yi mu magance shi saboda ba za mu bar lamarin ya rika faruwa loto-loto ba. Dalilin zuwan mu kenan mu fada maka cewa kai ne za ka dauki mataki na tattaro dukkan masu ruwa da tsaki ba tare da la'akari da inda suke ko su waye ba. Gwamna Abdullahi Sule ya bukaci yin amfani da na'urori na fasaha don kamo bata gari da hukunta su. Gwamnan jihar Benue Reverend Father Hyacinth Alia wanda yace shi ma jihar sa na fuskantar matsalolin tsaron yace ba za su zuba ido suna kallon yan ta'adda na kisan mutane ba.
We are of one accord that peace must return to the North Central.
Gwamnan jihar Benue kenan Reverend Father Hyacinth Ali yake cewa hadin kai guda muke bukata a arewa ta tsakiya shine zaman lafiya ya dawo. Ya kamata mu kuma habaka ayyukan noma. Gwamnan jihar Niger Umaru Bago wanda yace shi ma jihar sa tana fama da matsalar tsaro ya jaddada muhimmancin tattaunawa.
There is need for us to look at other non-kinetic approach to solving security issues.
Yace yana da muhimmanci mu duba hanyoyin warware matsalolin ba tare da amfani da ƙarfi ba.
It's not the issue of herders farmers clashes. It's banditry and banditry is terrorism. And in terrorism, negotiation is not acceptable.
Bago yace ba batun rikicin makiyaya da manoma bane ta'addanci ne kuma ba a tattaunawa da yan ta'adda. A martanin sa gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang yace shiyar arewa ta tsakiya tana kunshe da dimbin arziki don haka dole ne su nemi hanyoyin kare al'umma don samun ci gaba.
We need to revive the meeting of North Central governors so that we can be able to make sure that we harmonize our position on the challenges that confront us.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang kenan ke cewa ya kamata mu farfado da meeting na jihohin tsakiyar Najeriya saboda mu hada kanmu da tunaninmu kan matsalolin da suka addabe mu. Kungiyar gwamnonin jihohin tsakiyar Najeriya sun kuma bada tallafin naira miliyan 100 don sake tsugunar da waɗanda rikici ya shafe su a kananan hukumomin bakwas da Mangu. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta tallafa wa jihar Plateau da kayayyakin asibiti don kula da waɗanda suka samu raunuka suke kwance a asibitoci daban-daban na jihar. Kayayyakin da suka hada da bandeji, plaster, bakin allura, auduga da safan hannu da sauransu sun kai na miliyoyin dala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji yadda aka gudanar da taron share fagen taron ƙasa a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya shirya gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba domin tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun Maliya biyo bayan wasu jerin har-haren da mayakan Huci da tushen suke Yemen suka afka ma jiragen dakon kaya a wasu muhimman mashigan kan ruwa. Tun cikin watan Oktoba ɗin Huti suka kai har-hare da jirage mara matuka da makamai masu linzami wanda a cewar su sun yi harin jiragen da wato da alaka aka alakanta su da Isra'ila ko kuma yake kan hanya zuwa Isra'ila. Mayakan sun ce sun dau matakan ne don nuna goyon bayan su ga Filistinu a Gaza. Wasu jerin har-hare marasa tushe da Huti wacce ke iko da yankuna a Yemen ta kai babban barazana ne ga al'umman kasuwancin duniya da tsaro kan teku, cewar kakakin jakadun Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nate Evans ya shaida a cikin wata sanarwa. A ƙarshe China ta kara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben kasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban kasa da ƴan majalisa wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu. Lamarin da ya dade daukar hankali kan abin da ake fadi cewa ba za a iya kaucewa sake hada kai da China ba tare da wasu matakan soji a yankunan Taiwan. Wasu masharhanta sun ce yunkurin China na dada matsawa Taiwan ya wato ya haƙaka dabarun Beijing tun fil azal a duk lokutan zabe da kuma tashin zabuka tsakanin zabuka. Beijing tana amfani da dabarar rarrashi da ladabtarwa domin jan wato jan shawo kan Japan ko kuma ta tursasawa mutane a Taiwan, a cewar J. Michael Cole, babban mai bada shawara kan lamuran harkokin kasashen ketare masu mulkin kama ƙarya na cibiyar International Republican Institute dake Taiwan. Ya shaida ma muryar Amurka a wata sako da ya aike don amsa tambayar da aka mishi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu daga jamhuriyar Niger. Masana da kungiyoyin farar hula da sarakunan gargajiya da kuma mulkin sojin Niger sun kammala wani babban taro a birnin Agadez dake arewacin kasar domin tattauna matsalolin al'ummar Niger, wanda majalisar mulkin soja ta CNSP ta shirya karkashin jagorancin Prime Minister Niger Ali Lamin Zain, inda suka tattauna game da batutuwa da suka shafa al'umma. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Makasudin taron dai shine gama kan masu ruwa da tsaki a cikin harkokin tsaro, tattalin arziki, ilimi da kuma matsalolin da suka shafi al'umma. Taron wanda ya samu halartar wakilai sama da 500 waɗanda suka haɗa da shugabannin al'umma da ƙwararru da kungiyoyin fararen fulla da sarakunan gargajiya da kuma kungiyoyin matasa, inda suka tattauna matsalolin da suka shafi al'umma kama daga matsalar tsaro, tattalin arziki, kare muhalli da kuma matsalar bakin haure da ma uwa uba, takaita yawan jam'iyyun siyasa da kasar Niger ke da su. Taron wanda ke a matsayin sharan fage kafin babban taro na kasa da za a gudanar a nan gaba. Majalisar ceton kasa ce dai cewa da CNSP ta shirya taron karkashin jagorancin Prime Minister Niger Ali Muhammad Lamin Zain. Da yake jawabi a ƙarshen taron, Prime Minister na Niger ya bayyana gamsuwarsa da yadda taron ya gudana tare da alƙawarin samar da mafita akan waɗannan matsalolin da aka bayyana a taron. Yace, na ji daɗin gudanar da wannan taron kuma na gamsu da yadda al'ummar Niger ke buƙatar sauye-sauye a bangarori da dama na kasar. Ko ba za mu samu wannan sauye-sauyen ba har sai mun zama tsintsiya maɗaurin ki guda. Kuma gwamnatin mulkin soji na nazari yadda za mu kawar da matsalolin da al'umma ke fuskanta. Mun ji shawarwarin da al'umma suka bayar wajen tunkara waɗannan matsalolin, kuma za mu yi amfani da su. Al-Mustafa Al-Hassan, wanda ɗan ƙungiyar Farfulla ne da yake cikin mahalarta taron, na ganin inganta yanayin zamantakewa a Niger da kuma bawa kamfanonin cikin gida damar haƙo ma'adinai. Shi zai sa Niger ta samu nasarar cin ribar abubuwan da ake haƙowa a cikin sar.
Gaskiya subhanallahi muna cewa muna tsammani abun zamu ci riba shi, kuma shine magana zaman tare, zaman yau da kullun makafataka. Wannan zaman tare yi da kullun shine zai kawo mana arziki cikin kasar mu, shine zai kawo mana lahiya cikin arziki cikin kasar mu, mu samu mu yi aiki daidai. To abubuwan da muka fadi kamar yadda nace, mun kallura mu sosai tun nan da ma muna so su komo na Niger, don saboda Niger su ci riba abubuwan da ake tona.
Su kuma a nasu bangare kungiyoyin matasan kira su kai ga jagororin mulkin sojojin kasar ta Niger da su takaita yawan jam'iyyun siyasar da kasar Niger ta kumsa, wanda a cewar su yawan jam'iyyun da Niger kinke da su barkatai ne ke zaman babban kalubalen da ke hana Niger samun ci gaba. Inji Ibrahim Idrisa, wanda shine shugaban majalisar matasa ta shahar Agadez.
Akwai matsaloli da yawa na Niger wanda suka faru dalilin yawancin party politics. Muna da party sun hide, ya kamata Niger in aka yi da transition a dawo ga party kalila. Wasu sun ce party uku ya kamata. Muka ce yanzu ya kamata in ana son a dawo iko na gaskiya duka a rusa wannan party politics, a dauki guda uku na kwarai su tahi takara, wanda ya zo farko cikin su shi kadai zai iko, kuma ba su mara mishi baya. Wanda suka tahi wannan party guda za ya mana iko. Mutane sun kawo shawarwari, muna fatan aka yi aiki da su kasar mu za ta ci gaba.
A tsauye ne bidi mahalarta taron su yi musayar bayanai, inda suka fitar da shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi wajen shawo kan waɗannan matsalolin a Niger. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau, wanda yake shine na farko a wannan shekara ta 2024 ta miladiya. Kuma kamar yadda aka saba, shirin Arewa a yau kan kawo muku lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin na Arewa yau zai duba gamayyar kungiyoyin Arewa, wato CNG, da ta kudiri aniyar maida hankali wajen lamuran inganta tsaro a jihohin na Arewa da ke fama da barayin daji, sabanin manoma da makiyaya da sauran kalubale irin na ta'addanci. Gamayyar ta bayyana kudirin ne a taron nuna wasikar nada jigon kungiyar Abdulaziz Suleiman a matsayin sabon kakakin majalisar dattawan Arewa NEF da ke karkashin jagorancin Farfesa Ango Abdullahi. Shugaban gamayyar Malam Jamilu Aliyu Caranci ya ce samar da tsaro mai inganci ne zai farfado da arzikin yankin na Arewa, musamman samun damar yin noma da kiwo ba tare da fargabar ratsawa dazuka ba.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban siya.
Sanin kowa ne dai, a duk arewacin Najeriya ba ka da wata kungiya wadda ta kunshi da matasa da waɗanda suka ɗan girmi matasa, waɗanda take kwance tashi, faɗi tashi game da tabbatar da cewa ta kare muradin al'umma a arewacin Najeriya. Idan ka zo kana magana kungiyoyi na fararen hula a arewacin Najeriya, babu ko shakka idan ka faɗi CNG ba ma za ka samu wadda za ka faɗi ta biyu ba, ba za ka samu wadda za ka faɗi ta uku ba. Muradin da ita na Northern Elders Forum take da shi na kare mutuncin al'umma a arewacin Najeriya shine muradin da ita ma Coalition of Northern Group take saman shi. Sun ga irin aikin mu, sun ga irin jajircewar mu, sun ga kwazon mu, sun ga gudunmuwar da muka bada, sun ga irin kwaɗita shi da wahalhalu da muka sha. Suna da labari sanda shi kanshi jagoran wannan kungiya ta mu na Sura Ashe Sharif aka je aka kama shi aka kulle shi a arewacin Najeriya. Ba dan yana neman wani abu ba, ba dan yana son a bashi kuɗi ba, ba dan yana son a bashi dukiya ba, sai dan ya ce ba zai ƙara yadda ya kwanta ya bacci ba har sai al'umma a arewacin Najeriya sun samu cikakken tsaro a arewacin Najeriya. Da ya fito, al'umma suna kallon kamar a karaya, sai suka ga cewa ba abin da ya karu sai karin gwiwa da zumma muka samu ta shigar da ayyuka. Saboda haka naɗin bai zo wani da mamaki ba, sai dai mu a matsayinmu na kungiya kamar yadda na faɗi, na tabbatar maka da cewa jihohin arewacin Najeriya ga baki ɗaya da ɓangarorin da garemu na ɗalibai, na mata, na intellectuals, dukkansu sun yi kamar yadda za su jawo kar a saki Abdulaziz. So amma abin da ke rakwai duk inda aka ce wata gudunmuwa ce za a bada domin cigaban arewacin Najeriya, muna maraba da ita, hannunmu buɗe suke, ƙofarmu buɗe suke, mu bada duk irin gudunmuwar da za mu bada.
A daidai wannan lokacin da Jamilu Karanci, menene muradu, akalla menene muradin arewa guda ɗaya da kuka sa a gaba da kuke son cimma?
Wato za mu yi farin ciki kwarai, duk abin da zai ci ya ɗauki jagora, an je an kulle shi sama da awa 48 a wajen gidan ɗan sanda, saboda an yi to saman titi an ce muna buƙatar tsaro. To idan muka ɗauki tsaro kaɗai muka ta sa shi a gaba, muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya, ina ganin cewa ƙungiyar ba ta gaza ba. A irin wannan yanayi da ake fama da insecurity a arewacin Najeriya, a wannan yanayi da muka samu kanmu cewa kuka ta sa mutum ɗari aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara, a yanayin da aka shiga ake ɗauki gama karantu a arewacin Najeriya, a ɗauki yara a kai su cikin daji a aji, a irin wannan yanayi daga cikin daji za su yi requestin miliyan na kuɗi a ɗauka aje a kai musu domin kuɗin fansa, a yanayi da muka samu kanmu cewa a ƙauyuka akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a, bandit ke hukunci, akwai ƙauyukan da suke ɗora ma haraji, a biya harajin noma, a biya harajin zama ƙauye, a biya harajin girbi, a biya harajin kwashe kayan gona, ka je kai musu laboranci ba tare da sun biya ka kuɗi ba. Ban yi tsammanin cewa idan muka ɗauki wannan abin shi kaɗai ba, muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma a arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe, maimakon a idanunsu ɗaya buɗe ɗaya rufe da suke yi. Waɗansu ma ko da idan guda ba su samu su yi shi a buɗe, saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana, wasu kuma marici na yi za su bar garuruwansu su dawo cikin birni su kwana, wasu kuma in aka ce maka marici ya yi sun shiga ɗimuwa, sun shiga tashin hankali, saboda ba su ma san ya ga nan zai kai dawayi musu ba. Saboda haka ɗaya daga cikin muradinmu shine mu tabbatar da cewa tsaro a arewacin Najeriya mai ɗorewa kuma lungu-lungu, mu tabbatar da cewa al'ummarmu an kare rayukansu kuma an kare dukiyoyinsu.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Shi kuma Abdulaziz Suleiman, wanda ya mai gurbin Dr. Hakim Baba Ahmad a majalisar dattawan na Arewa don karɓar mukami a fadar Aso Rock, ya ce zai yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen ba da gudumawa don cimma muradun majalisar na raya dattakun iyaye da kakanni.
na karbi mukami tun da ba sabon abu bane da yazo mun kamar abin mamaki ko wani abu ba sai dai akwai nazari da dole mutum zai yi guri ne wanda dukan mu da mu da suno zan yadda tsuna yanzu muna bin mu dauki wata turba ne na magabata irin su Sadaura Ahmadu Bello da magabata su dan masarautar suka rasa rayukansu ma akan gurbin tabbatar da haƙin arewacin Najeriya to alhamdulillah muka biyo wannan akwai magabata mu a gaban mu suna ta yi muna koya har gashi Allah ya sa su da kansu sun iya suna ganin daga cikin mu wadansu sun yi samu horon da sa iya shiga cikin su to ga abu ne na daya ayi godiya ga Allah na biyu ayi godiya ga su misali musamman shugaban ita wannan kungiya ta Northern Elders Forum Professor Ango Abdullahi da kuma sauran daraktoci da sauran yan kungiyar wanda suka ga cewa ya dace na daidai kar abin kungiyar ta tawafa kuma a tace a nemo wanda a suna ganin ya iya tafiyar musu da wannan aiki da suke so kuma cikin ikon Allah tunda aka zabo ka cikin mutum miliyan ake kai ne zaka yi kaga abu ne wanda za ka gode ma Allah alal haqiqa wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya tunda shi irin gogormaya irin wannan mun ganshi gurin magabata kwanda suke da waka mai sari Abubakar Ladan waka ya tayi har duk kasashen Afirka ma shi ya yi ta nashi saboda su suka ta gogormaya tsakanin kudu har suka samu aka kafa man aka tun lokacin independence Bature ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba sai bun dan daidaita tsakanin suka tayi da har Allah ya sa aka dauki rayukansu daga nan kuma akwai wanda suka ci gaba da yi din ko da yake ba ko yake dai na daukan salo daban-daban to Allah hakika da su da mu dinnan dai musamman su mu coalition of northern groups sun wasn't dai ne cewa mu ba in aka tantance aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin Najeriya da dan arewa yanzu yayi sauki ba saboda kun ba saboda yanzu an samu mutanen da suna cewa ba su yadda ba da suka yi ne ko a ba su hakuri ko a ba su a biya su da mukami ko kuma a yi shiru sai yanzu ga ba za a ba da mukamin ba ba za a ba su hakurin ba kuma za a yi shiru ba abubuwa sun fara canzawa da izinin Allah muna sa ran ko dai lokacin rayuwarmu mu ga dan arewa ya yi level da sauran gurare ko kuma bayan ba mu yi shimfiɗa wanda mabiyanmu za su karasa amma din Allah ba za su ci komawa baya ba bi iznillahi ta'ala ai zuwan mu kawai gurin an fahimci cewa za a fahimci cewa in dai ana so a yi adalci za a fahimci cewa ba mu ganin siyasa a ciki tunda mu ba taba jin mu da siyasa ba sai yanji duk abin da muka ga ba daidai bane muna magana akai to sai gashi Northern Elders din nan da suka rasa daya daga cikin su sai suka dauko daga cikin CNG akwai mutane da suke cewa to ashe fa akwai rigima a gaba sai ba rigima za ake yi ana ba su mu ba rigima muke yi ba abinda muke yi shine wato ba ai ba maganar siyasa a cikin abin nan kuma in ma da maganar siyasa ai magana ta siyasa ita ce ta yadda za a kwato mu arewa hakinta ba wai a'a mu muna jam'iyya kaza ko muna jam'iyya a'a magana ce ta dole ai siyasa a kwato mu arewa hakinta tunda a wani abin misali a gashi an ce za a bada za a gina titi shikenan sai ku godiya nan kun kuyi fada in kuyi fada sai a fasa to duk siyasa ce wannan so amma a ce kungiyar Northern Elders Forum tana cikin siyasa ko da ba abin da take yi siyasa tunda abin da take siyasa ne tuntuni ada su ne masu kaka suke da gwamnati a kasar abu ne kawai na akwai group interest akwai muradi na kungiya akwai muradi kuma na individual mutum muradin mutum to shi ba misali ya hakika yana da muradin sai aikin gwamnati ba wanda ya ce ya laifi ya tafi a yanzu to ba kun zaɓar gurin ba kowa ba to shi inda za a yaba musu shi ne yadda suka tace din suka ga su za su ɗauko wanda za a yi aiki ne da shi kuma daga cikin ƙungiyar da suka san tana aiki din kaga ba ina gani ba ga alamar siyasa a ciki ba amma in Allah ya yarda za mu tabbatar mutane cewa ba mu ga siyasa a ciki ba magana ce ta kare haƙƙin arewacin Najeriya da aka faru tunda an riga an dasa za a cigaba da ne kawai insha Allah
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa a yau na farko a bana wannan makon sai makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to sala kai sai ba ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya
a gaida Nasiru Adamu Elika yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko sako ne daga Muhammad Ahmad Usman Tungama Iri da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa. Suka ce muna kira ga jami'an tsaro da su kai sumane a mahaɗar jihohin Niger da Kaduna da Kebbi, inda ƴan fashin daji suke labta haraji ga ƴan gudun hijira a ƙauyukan Kurgi da Dogon Dawa. Allah ya sa na faɗa daidai. Da fatan dakarun Najeriya za su shiga da ƙarfin Allah su kakkaɓe su. Sakon Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya, yace maganar da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na cewa janye tallafin mai zai rage masu kai masa ziyara. A gaskiya wannan magana da tsohon shugaban yayi bata dace ba, domin masoya ne yake ziyartar sa ba makiya ba. Daga ƙarshe nake kira ga tsohon shugaban kasa da ya janye wannan magana da yayi. Sakon Haruna Muhammad Katsina yace hukumar Hizba ta jihar Katsina mun ji kin ce zaki fara hana yin barace-barace a jihar. To ka me ki hana yin barace-barace? Ya kamata ki fara hana masu yin barace-barace a gidaje da ofishoshin ƴan siyasa. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau yace kamar yadda muka shigo sabuwar shekarar 2024, muna fatan ganin sabuwar Najeriya, domin dai bai kamata a ce mun ci gaba da yin tafiyar da ba a zuwa ko ina ba. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Yace matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na dakatar da tantance takardun shaidar digiri da jami'o'in ƙasar Togo da Benin ke baiwa 'yan Najeriya, hakan abin yabawa ne matuƙa. Duba da yadda samun digiri daga waɗannan jami'o'in ƙasashen nan ya zama kasuwanci, muna fata gwamnati za ta hukunta jami'anta da suke da hannu a wannan badakala ta janyo mu ƙasar abin kunya a idan duniya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To madalla a gaida Zara, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen, ma'aikatar tsaron Rasha yau Laraba ta ce makaman kare sararin saman kasar sun kakkaɓo makamai masu linzami guda 12 da Ukraine ta cillo kan yankin Belgrade. ‘Yan kwanaki bayan da wani harin da Ukraine ta kai a yankin ya halaka mutum 24, sannan ya sa shugaban Rasha Vladimir Putin shan alwashin zafafa hare-hare. Isra'ila ta kai wasu farmaki ta sama a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da sojojin Isra'ilar suka ce suna faɗake don tunkarar hare-haren ƙungiyar mayakan Hezbollah da ke Lebanon, biyo bayan wani harin jirgi mara matuƙi da ya halaka wani jami'in Hamas a Beirut. An tsinci gawarwakin maza 6 da aka harbe su har lahira a jiya Talata a arewacin Waziristan, gundumar wata ƙabila a yankin arewa maso yammacin Pakistan a lardin Khyber Pakhtunkhwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan. An shaida cewa gawarwakin wasu masu aski ne daga gabashin lardin Punjab. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya gudanar da wani taron gaggawa a yau Laraba domin tattaunawa a game da lamarin tsaro a kan tekun Maliya, biyo bayan wasu jerin hare-haren da mayakan Houthi da tushensu ke Yemen suke afka ma jiragen dakon kaya a wasu muhimman mashigan kan ruwa. Tun cikin watan Oktoba, ‘yan Houthi suka kai hare-hare da jirage mara matuƙa da makamai masu linzami, wanda a cewarsu sun yi harin jirage da aka alakanta su da Isra’ila ko kuma suke kan hanya zuwa Isra’ila ne. Mayakan sun ce sun ɗau matakin ne don gano, wato don nuna goyon bayansu ga ‘yan Filistinu a Gaza. China ta ƙara matsa ma Taiwan gabanin babban zaben ƙasar da ake fafatawa mai zafi a zaben kujerun shugaban ƙasa da 'yan majalisa, wanda zai gudana a ranar 13 ga wannan wata na Janairu. Lamarin da ya daɗa ɗaukar hankali kan abin da ake faɗi cewa ba za a iya kaucewa sake haɗa kai da China ba.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. An jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da kuma Julie Ledes Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.